Karatachi no michi, Hana fukuko michi, Naitara dame yo. I'm in the mood for da 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 da. Simply